forces the commitment of the United States Department of Defense.
Kakakin rundunar sojojin saman Najeriya kenan. Air Commander Ibikunle Daramola ke karin bayani kan yadda sashin tsaro na Amurka ya jaddada kudirin samarwa Najeriya manyan jiragen yaki na zamani yanyayi samfurin A-29 Super Tucano a cikin kankanin lokaci wanda ya ce hakan zai taimakawa sojojin saman Najeriya wurin gaggauta kawar da burbushin yan ta'adda
in prosecuting the war against insurgency and other forms of criminality within Nigeria.
Director na sashin tsaro da hadin kai na sojin saman Amurka, Brigadier General Sam Farrell, da ya jagoranci tawagar jami'an Amurka zuwa Nigeria, inda suka tattauna da hafsoshin rundunar sojin saman Nigeria. Ya ce Amurka za ta yi duk wani abu mai yiwuwa wurin gaggauta samarwa Nigeria waɗannan manyan jiragen yaki don ƙarawa sojin saman Nigeria ƙaimi a yakin da suke yi da ƴan ta'adda. Babban hafsan rundunar sojin saman Nigeria, Air Marshal Sadiq Abubakar, ya yaba da irin goyon bayan da Amurka ke baiwa rundunar sojin saman Najeriya, da hakan ya kai ga irin nasarar da suke samu a arewa maso gabas duk da dan kuma baya da suka samu a baya-bayan nan. Masana tsaro irin su Air Commander Baba Gamawa mai ritaya na ƙara nuna ƙwarin gwiwa kan yiwuwar kawo waɗannan jirage cikin hanzari.
Ina da ƙwarin gwiwa kwarai da gaske akan za a kawo wannan jirage Super Tucano cikin lokaci a Najeriya. Ko jiya na ji shi shugaban sojojin sama Air Marshal Sadiq ya tafi Kano ya yi maganan wayannan jirage da za a kawo, sannan ya yi maganan jirage masu tsawon angulu guda shida wadda za a shigo da su cikin lokaci kalilan. Saboda haka wayannan abubuwan na da ikani ita wannan gwamnati ta shiga ta fita tare da shugabancin da ake da shi a yanzu na sojojin sama. Alhamdulillah an shige wannan wuri, kuma muna da ikanin kuma muna da tabbacin cewa insha Allah wayannan jirage za a kawo su cikin lokaci, kuma insha Allah za a amfani da shi yadda ya kamata domin a yaki wayannan ƴan ta'adda.
Duba da yadda kawo jiragen zai kai baɗi ko ma baɗi waccan, ƙwararru irin su Injiniya Dr. Hussaini Hassan na da irin wannan tunani.
Ɗaukar shekara ɗaya ko biyu kafin a kawo su ɗin gaskiya ba shi ba ne. In har ana da niyyar cewa za a zo da kaman guda 12, to kamata ya yi ko da biyu ne daga cikinsu a kawo su cikin hanzari, kuma a ba da horo na musamman, tun da dai wanda Allah ga ba zai ɗauki dogon lokaci ba, za a iya ba su horo na gaggawa wanda za su ƙware a wannan abin a kawo ko da guda biyu ne. Tun da wani abu ne wanda har aka yi amfani da shi a wasu wurare aka ga ingancin. Ba shakka akwai wurare wanda suka fi Najeriya masu alƙaƙiya, ai kuma wayannan jiragen sun yi tasiri.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.